العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله منا مع الله سبحانه وتعالى وديا دي ساكة تارامو a wannan ranar talati domin ci gaba da karatu da muka saba na mako a cikin wannan littafi mai girma hashiyatu kitabu tauhid wallafar Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Hanbali an-Najdi yau muna 15 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 7 ga watan 9 2025 sati wanda ya wuce muna farkon babi na babu du'a ila shahadati Allah ilaha illallah babi wanda yake magana akan kira zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala babu abun bauta akan cancanta sai Allah kenan mun karanta wannan gaba sai aya wanda malai ya kawo wanda insha Allah yau kanta ne zamu tashi wa qawluhu ta'ala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين مالا سيكاو آية ودتك مغانا أكن كرا زواغ الله باب النامو ينا مغانا أكن شوا كرا زواغ باب أبو مبوتا أكن شنشنتا سي الله شهادة الله إله إلا الله سي الله يشا منزا الله قل كغيا مسو هذه سبيلي وانا يتشي هنياتا kenan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma wannan addini ad'u ina kira ila Allah zuwa ga Allah kenan mutane su imani da shi su kadaita Allah ala basiratin akan ilimi kenan akan basira kenan na san abin da nake yi ina ala basira yace ana ni da nake kira manzon Allah yana magana da karan kanshi kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yace wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni kenan al-ulama warasatul anbiya malamai da su ake anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi akan basira akan ilimi to kenan haka duk wanda ya zamanto malami in dai zai kira zuwa ga addinin da manzo Allah ya zo da shi to ya zama wajibi shi ma ya zamanto yana kira zuwa ga Allah da ilimi kenan kada ya zamanto jahilci ne ko kuma wani abu ne ake kira mutane zuwa gare shi na jahilci to shine malam kasa sai ya ce lamba ta biyu ta ce ya kulu ta'ala li nabiyihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah yana magana ga annabin shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kul ya Muhammad yana ya Muhammad ka ce hazihi da'awatul lati ad'u ilaiha wannan ita ce da'awa wanda nake kira zuwa gare ta wa tariqatul lati ana alaiha hanyar da nake akan ta minar du'a ila tauhidillah kenan ita ce kira zuwa ga kadaita addinin Allah wa khilasil ibadati lillahi wahda kuma a kadaita ma Allah subhanahu wa ta'ala ibada dan shi kadai kenan yi dan Allah ikhlas yace tariqati wannan ita ce hanya ta yace wa maslaki kuma wannan ita ce hanyar da nake bi ban ne da wani wuri sai wannan yace wa da'awati kuma wannan shine kira na ila Allah zuwa ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu babu abun gamawa da shi subhanahu wa ta'ala kenan abokin tarayya to sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ce mishi ya faɗi haka ya ga ya mutane wallahi ita ce hanyar shi sai mala ya ce la ilaha illallah ba wai ina kiran ku bane ku bani wani abu ko dan ku biya ni ko dan ku bani wani lada yace wala riyasatin kuma ba na kiran ku dan in zaman to ni ne shugaban ku ku zo ku biyo ni ku tara mu ne kasa in zaman ni ne shugaba sallallahu alaihi wasallam yace Allah ne yace ya ga ya mutane haka kaga kenan wannan ya sha bamban ga duk wanda zai kira zai kiran mutane akwai abin da yake so a tattara mishi daman can abin da ya kawo shi kenan to wannan ya sawa ma hanyar manzo Allah kai sauran annabawa ma gaba ɗayan su kowanne sai kaje yace la as'alukum alaihi ajran ni wannan kira da nake muku banna tambayar ku bani lada kuma yace wala ri'asa shugabanci sai ga wani shi kawai so ne yake a tara mai kasa bari ma dai wannan zai kai shi zuwa ga faɗin abubuwa wanda ba na Allah ba ba na manzon Allah ba wai dan kada mutane su watse sai ya zama to kullun yana tare da mutane masu yawa sai manzon Allah ya ce ni dai ba dan abun duniya ba wani kudi ba dan shugabanci ba yace bal ilallahi bari dai kirana kawai dan Allah zuwa ga Allah ala basiratin akan wani ilimi bizalika kenan na san abun kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kiran da yake mana umurni ne na Allah madaukakin sarki yace wa yaqinin kuma ina da tabbashin yaqinin cewa wannan shine addinin Allah dan kenan babu shakku akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko duk wanda zai da'awa zuwa ga addinin Allah to bai kamata bai kira mutane zuwa ga kenan abinda ke da shakku a ciki kana shakku wannan halaka ne ko haram ne to kaga bai kamata kai magana akai ba kana shakku wannan addini ne ko ba addini bane to kaga kai bai kamata kai magana baka tantance ba cewa wannan abun halaka ne ko haram ne ko wannan sunna ne ko wannan bid'a ne yace wa burhanin kuma ni ina da hujjoji kenan din aka ce wannan halaka ne sai aka kawo aya in aka ce wannan haram ne sai aka kawo hadisi haka addinin Allah yake yace kuma wa ilmin minni bihi kuma wannan da'awa da nake na santa haka manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam bihi kenan bi da'awati ila Allah yace ana ni wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni kenan kaga sallallahu alaihi wasallam yana magana ga shi ga yanda yake kira ga yaqini ga ilimi ga kuma hujja to haka duk mai wa'azi inda ya kan hanyar manzo Allah zaka kiraya to dole a samu wannan abubuwa guda uku a tare da kai yaqini da hujja da ilimi ya zama to kana tabbas kada kai zama to mai kokonto ko mai shakku kuma ka zama to kana dalili ya zama to kana da ilimi sallallahu alaihi wasallama yace haka Allah yace in gaya ma mutane da ni da wanda ya bi ni ayi wa yad'u ilayhi ala basiratin aidan yace wanda ya bi ni shi ma yana kira zuwa ga Allah ne akan wani ilimi yace man ittaba'ani duk wanda ya bi ni wa saddaqani ya gaskata ni wa amana bi kuma ya imani da ni wal basiratu al ma'rifa mala yace ita basira da aka ce ala basiratin ana nihi da shi ne wani ilimi ne na sanin addini na sanin Allah idan malami ne ya san Allah ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san dalilai waɗanda suke na addini yace allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batili dalilan da za'a ko ko basira ilimin da za'a bambance tsakanin ƙarya gaskiya da ƙarya al haqq wal batil yace wahiya al khasi wa hiya al khasisatu ita ce abinda aka kebance ta allati ikhtassa biha as sahabatu an sa'iril umam ar sa'iril umma wannan shine abinda ko kuma kebancaccen abu wanda aka kebance sahabban manzo Allah da shi dinga ga sahabi ya ce ma wannan abu addini ne to yana da yaqini yana da ilimi kuma yana da hujja to wannan daga baya ne ake samun mutane kawai sai mutun ya hada abu bai da wata masaniya akan shi babu wani dalili bari ma ba addini bane kirkire ne sai zo ya hadi amma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba same su da wannan ba akwai tsoron Allah kuma ga ilimi ga kuma yaqini mala ce wa hiya a'ala darajatil ulama wannan shine tsololuwan daraja ta wanda suke malamai ne yace wa subhanallahi wannan kuma abinda ake yin da shi ay unazzihu allaha wa u'azzimuhu wa uqaddisuhu wa ujillahu ina tsarkake ubangiji tsarkaka shine ka kore mu Allah duk wani abu na tawaya kamar duk abin da za a ce karami ne ko kuma mai matsala ne ko kuma bai da dadin ji ko kuma bai dace ba to duka wannan sai ka kore mu Allah shi Allah sufofin shi manya ne sunayen shi manya ne tsarkaka can kololuwa shine ma'ana wa'azzimuhu girmama shi wa qaddisuhu in qaddasa shi dai yana kusan kama da girmamawa amma yana da bambanci ga wa'ujilluhu shi ma kuma girma dukkan wannan kalolin guda uku suna da kusan kamanceceniya a wajen fassara da Hausa yace an yakuna lahu sharikun ina sarkake Allah ina girmama shi ina qaddasa shi akan cewa yau a ce ga Allah yana da abokin tarayya to wannan shine wa subhanallahi in kace subhanallah kenan ka ce babu tsara Allah babu kabube kamanceceniya da shi wajen bauta yace fi mulkihi a mulkin shi au nazir ko kuma wanda yake tsara shine nazir au nadid ko kuma nadid kenan min nadid shine kishiya kenan sharif ta'ala wa taqaddasa Allah ya girmama a ce a gama shi da wani abu to menene ma ya kai a gama shi da Allah babu Allah shi ya halicci komai wa kullu ma si wallahu alam duk abinda ba Allah ba alam ne to kai kuma kai ka dauki wani abu ka gama shi da Allah kaga kenan ta'ala Allahu wa taqaddasa an zalika uluwan kabira Allah ya daukaka Allah ya kaddasa kenan ya girmama a ce an gama shi da wani kuma girma mai girman gaske uluwan kabira sai ce wa ma ana minal mushriki ni ko bara daga cikin masu hada bauta Allah da wani yace fil i'tiqadi wal amal wal maskan cikin kudurtawa al i'tiqad cikin aiki wal amal kenan bai aikin shirka sallallahu alaihi wasallama wannan kuma ana magana ne da shi da wanda ya bi shi wal maskanu hatta wajen zama kenan wanda yake mushriki ne yana shirka da Allah yana bauta wani Allah ka zo ku rika zama da shi kuna hada gindi shawara ku guda mazallaci ni in kace wa ma ana minal mushrikina to dukkan wannan abun kudurtawa da aiki da zama tana yawa in kana zamane misali a ce ana bautar gumki ko ana bautar wani rana ko ana bautar wani wanda ba Allah ba kuma da kai kai ma kana zaune a wurin duk da cewa kai mai tauhidi ne to sai a ce kenan kai ma tare da su kake to shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ma ana minal mushriki ni banna daga cikin mushrikai yace to kenan ko zama banna yi da su lastu minhum banna daga cikin su wala hum minni kuma su ma basa tare da ni kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bara'a ce bara'a kamila kamar yadda annabi Ibrahim yayi inna bura'u minkum wa yawma ta'budu min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawata wal baghda abadan hatta tu'minu billahi wahda kenan duk mutumin da yake shirka da Allah bai kamata ba a ce kai kake zaune da shi ba wani wa'azi zaka mishi ba wani jan kunya ba wata nasiha ba haka kawai dan dai a ce a kai ne dan zaman lahiya kun san akwai abin da ke cutar mutum musulmi yanzu sai a rika cewa zaman lahiya a hada kai a hada kai wai sai musulmi mai tauhidi mai aqida ya je gama kai da mai kiran wani Allah wani ya dauki wani tijani shehu tijani a zaman Allah wani ya dauki Ibrahim ya samu matsayin zaman Allah kamar da wani ne yana cewa a wani bidiyo in tayar motar ka ta karkata za ta fadi ta kai kasa ta kusa kasa yace in kace shehu inyas kawai sai kaga Allah ya zo ya sai shi ga ashe bai ce Allah shi shehu shine Allah da zai yace ko kaga ta kama da wuta sai kace inyas kawai sai ga komiya wutar ta mutu ko kaga wani abu zaka hallaka in ka kiraye shi kaga wannan duka aikin Allah ne to irin waɗannan dan a musu wa'azi mai karfi bai kamata ba zama da su ko kuma kace ai kai kai da dan zaman lahiya in zaman lahiya ne ai baka kai rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam ya bar ɗan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya kuzin wannan me yake cewa ɗan uwa wanda ɗan babban shi ga wannan uwayen su uwa ɗaya uba ɗaya suke amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su annabi Ibrahim ya bar baban shi ya bar ɗan uwan shi gaba ɗaya yace inna bura'u minkum wa yumma ta'buduna min dunillah amma yanzu sai ka ji mutiya ce wai saboda zaman lahiya wani ma kuma saboda da'i ne na tauhidi yana kira zuwa ga dinin Allah amma matsoraci ne shi zaka same shi yana tsoro ko tsoron abin da yake samu kai ya rasa ko tsoron wata mu'amala da wasu jama'a ko tsoron mutanen da suke tare ko yana jin nauyin su kaga wannan akwai cin amana ya ki gaya musu gaskiyan da Allah ya ce a gaya ma mutane tauhidi yana da ƙarfin gaske shi yasa yana daga cikin abubuwan da aka samu turjiya tsakanin annabawa da mutanen su amma tauhidur rububiyya babu matsala tauhidul asma wa sifat suna babu matsala amma tauhidul uluhiyya wanda shine muke karantawa yanzu to zaka rika ji ana ma'ana kenan kamar ana magana mai zafi to haka tauhidin yake saboda shi Adam idan ba kware kan shi ba zai gane ba cewa ai lalle kuskure yake in aka bar shi haka karazibi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lastu minhum wala hum minni mala ya fassara wa amma ana minal mushrikina ni banna daga cikin ku kuma ni ban mu da alaka kenan zaka ga alaka da take hada mai imani da mai imani in dai ana son zaman lahiya da zaman takewa mai kyau to dole a fasa shirka da Allah abu da tamu Allah shi kadai tsantsa kamar yanda ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to anan zaman lahiya yake amma in dai ana shirka da Allah to sai da Allah yake babu zancen zaman lahiya babu aman can bayan mun karanta cewa ana samun aminci ne ana samun zaman lahiya ne in aka kadaita tauhidi aka kadaita Allah subhanahu wataala wajen bauta malam sai ce bi ayyi nasbatin kanu kowane dangane kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko bayan uwan shi ne yace su ba shi bayan uwan shi bane yanzu ɗan uwan shi sune musulmai innamal mu'minuna ikhwa haka Allah yace subhanahu wataala yanzu da akwai ɗan uwanka Allah ya kiyaye uwanku da uban daya uba daya amma shi ba musulmi bane kaga wannan bakku da wata ɗan uwantaka babu gado tsakaninku babu wata alaka ko ya zamanto babanka ne Allah ya kiyaye ko kuma ya zamanto da ne annabi Nuhu da shi da dan shi to duka misalai Allah ya kawo mana daban-daban kadiba fir'auna da shi da matar shi ita mumuna shi kuma kahuri an matan annabawa annabi Lut kaga duka misalai Allah ya kawo mana daban-daban wai dan kanka ce ma ko danka ko kace matarka ko kace wani abokinka ko kuma wanda kuke tare sai aka maka misalin mata da miji fir'auna da matar shi annabi Lut ga da da uba annabi Nuhu alaihi salam da shi da dan shi gashi nan abubuwa misalai daban-daban annabi Ibrahim alaihi salam shi kuma Allah ya ba misali da shi da baban shi shi ya farkon wanda ya fara ma wa'azi kuma da ya kiya shine farkon wanda ya bara'a tare da shi kenan shine nan malam sai yace bi ayyi nasaba kenan annasab shine dangane kenan dan mutum baban ku guda ko kuma ƴan uwa kuke ko kabilar ku guda ko menene in dai mushriki ne to bai kamata ba ci akwai wata alaka tsakanin kai da shi in ko kun yi alaka sai dan alaka ta duniya ce wannan kuma wani karatu ne daban musulunci bai hana ba malam sai ce bi ayyi nasbatin kanu bi haythu la ya'uddu minhum bi wajhin min alwujuh da kowane dangane ta yanda ba za a ilga manzon Allah ba a cikin su yanzu mushrikan makka da suke bauta ma wannan ba Allah ba din da cewa akwai sirkan manzon Allah a cikin su sallallahu alaihi wasallam akwai ƴan uwan shi akwai wanda bafannin su guda to amma sai zamanto ba alisahin manzon Allah nasu saboda mushrikai ne suna shirka da Allah yace in nazara fil ijtima'ati falaysa minhum inda za a samu mutanen makka sun yi wani taro to dade baiwa ga manzo Allah a cikin su a tare da su kenan shine maganar da muke kai ka san mushrikai ne kai ka san abin da suke suna tsahi suna abubuwa sai kake zama da su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijtima'at shine irin wani tattaunawa ko wani zama na kabila ko wani zama na unguwa dan a magance wani abu ko zama bai yi da su tsiran Allah da mushrika tabbata gare shi yace kuma wa in jalasu ko da ma an samu wata rana an zo an yi wani zama za a yi wani tattaunawa yace fil majalis a cikin zama falaysa minhum to shi manzo Allah bai cikin su ba su da wata alaka tauhidi ya raba su yace wa in kharaju ila al mahafil ko da sun fita zuwa wani biki falaysa minhum to shi bai cikin su babu ruwan su da shi ba ruwan shi da su fa yace falaysa minhum baya daga cikin su fi ayi hali min ahwal a kowane hali ko a cikin jin dadi ko a cikin wahala ko wata musiba ta samu babu ruwan shi bayan uwan shi bane ɗan uwan shi sune ɗan uwan musulmi malam cewa fi wujubul hijra wannan ma'ana wa ma ana min al mushrikina yana nuna wajibcin hijra yana duk wanda yake cikin mutanen da suke shirka da Allah to ya zama wajibi kai hijra wannan shugaba ne a da haka tsarin yake waliyan wa qadiyan yace ila an qadima fi khilafati abubakar hasse halifanci abubakar tukwane ya dawo kaga shekarun ba karam bane shekara kaza barkate duka yana musu wa'azi kuma yana musu shugabanci muaz radiyallahu ta'ala hutane yaman summa tawajja ila sham famata biha sayin nan sai ta yi sham kenan aka sa wani shugaba ya bar can yaman yazo kuma yaman ita ce suriya a yanzu fama ta biha a can ya rasu radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ji gan shi da rahama qala sheikh sai malai yake cewa kin imam ibn al-wahhab wa min fadailihi annahu ba'athahu ila yaman muballighan yana daga cikin fadalar shi wannan muaz dan jabal sabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an aika shi yaman wannan fadala ce a ce yau manzo Allah ya zabe ka kai a ce kai ne zaka je wuri kaza kaga kenan an yarda da kai an yarda da karatunka an yarda da imaninka ko bi manzo Allah kamar ya mutu tazkiya yace muballigan mai isar da sakon Allah ne anhu kenan shi ya zamanto rasulu rasulullah kenan manzon ma'aiki ne na ma'aiki wanda Allah ya aika kenan Allah ya aika manzo Allah shi kuma manzo Allah ya aika shi kaga daraja ne bisa daraja yace mufaqihan wa mualliman kuma ya zamanto ya sanar da su fiqihu mufaqihan wa mualliman kuma mai karantarwa ne wa hakiman kuma shine mai hukunci shine shugaba yace wa fi mashru'iyyati ba'th al-imam du'at ila jihatin shi wannan gaba an muka dibe ta zamu ga cewa akwai shari'a ta shar'anta cewa lalle shugaba ya aika mutane malamai su je suna mutane da awa wurare daban-daban shine jihad kamar yanzu Nijar a ce jahohi daban-daban ko ina shugaban kasa ne zai aika mutane inda ba san addini ba da kyau inda babu limami inda babu kaza a je ayi da'awa a kira mutane zuwa ga addinin Allah a kira mutane zuwa ga tauhidin Allah a koya mutane yanda za su yi tun daga tsarki har zuwa alwala zuwa sallah in haji za su yi za su yi haji in zakka za su bada ya za su yi zakka komai a karantar da su to wannan yana kan shugabanni yad'una ila Allah za su kira zuwa ga Allah yace bal yattabi'ina yata'ayyanu alayhi yata'akkad bitta'akkud kenan ya zamanto kaman ayyana su kenan su za su zamanto su ne waɗannan da za su zamanto kaman mamaya ko kuma ƴan sako na Allah subhanahu wataala amma shi wannan shugaba shi zai tura su muta'akkidan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi wannan kuma zabe ne wannan kuma daraja ce sallallahu alaihi wasallama kenan ya girmama shi da wannan aike da ya mishi qala sai lahu yace ma mu'az kenan lahu ga mu'az innaka ta'ti qawmin min ahli kitab wanda zaka je wurin su su ne ahli kitab ma abu talitahi shine sai mala yace yani bizalika alyahud wan nasara su ake ne yahuda da nasarawa liannahum kanu fil yaman su ne a yaman kenan ka hanzo musulunci yace aksar sun yi yawa min mushriki arab sun yi mushrikai wani sun laraba yawa a yaman kenan yahudawa da nasarawa sai manzo Allah yace to ya kai mu'az ka san wa mutaran da zaka jawo su kenan suna da wani abu na ilimi yace wa qad utu uluman fi usulil adyan wa furu'iha kasancewa mutanen nan zaka iske su sun san abubuwa na addini asalin addini suna da sanin addinin su asalin shi kuma a littafin su an karantar da su ma wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama miye wa rasulan yati min ba'di su Muhammad annabi Isa ya gaya musu kenan kasan su wane ne zaka je wurin su adiyan wa furu'iha kuma abubuwa ma da yawa sun sani kenan kanan daga ilimin ka ka dage wajen karatu da muraja'a dan idan ka je kazar sukada a ce sun tise ka sun nemi dalili bakar dalili yace walaisu ummiyin ba mutane bane wanda ba sa rubutawa ba sa karantawa sun san komi su mushrikai na makka su ne ba su rubutawa su karatu wasu daga cikin su yace kasairul arab ba kaman sauran larabawa suke ba fa nabbahu manzo Allah sai ya falkar da shi ala zalika akan haka liyatahayya limunazaratihim dan ya shirya wajen yin muqabala da su al-munazara kenan inda yaje yace musu an aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ce to wane ne shi zai iya ba su amsa a cikin yace ku riba cikin littafin ku ai annabi sai ba da labari ai annabi Musa ya ba da labari to kaga kenan haka zai ta musu munazara muqabala kenan yani khuz ahibbataka lahum kenan ka shirya ya kamata ka shirya tsaf fa innahum ahlu ilmi mutane ne masu ilimi ba jahili bane laisu ka gairihim ba kaman wani su bane yanzu dan kaga mafi yawa inda ake samun matsala a ce yau ga wani malami ya iske mutane jahilai ba san ba inda aka saka ba to shine sai daga ga musu abin da ya ga dama amma in masu ilimi ne in malami yace da kaza da kaza sai a ce to malami ya dalili sai ce kaza ne a ce a wallitai ba zan cinkurewa bane gaskiya ce sai a je a diba da gaske ne ko kuma ba gaskiya bane saboda addini na Allah ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi karantar da shi wa qala al-hafiz yace huwa ka tawti'a liwasiyatin liyajma'a himmatahu alaiha at-tawti'a shine muqaddima muqaddima kaman a ce wani gabatarwa ce ta manzo Allah ya tunda farko sai mishi wasiya ka san su wane ne zaka iske kenan liyajma'a himmatahu duk wani kokarin shi ya tara shi kenan kakka je babu zancen barci ya kai mu'az kaman manzo Allah yana ga mu shakana in ka je wajen wannan ahli kitab babu barci babu kasala ka tsaya ka kiraye su da kyau zuwa ga addinin Allah duk wani dalili ya yi kokarin fito da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kaman ya mishi wasiya ne da yace innaka ta'ti qauman min ahli kitab kenan ka san su wane ne zaka je wajen su to ne kamata mu dafa mun zo gaba da fata mun da insha Allah sati mai zuwa sai mu dasa da fata mun da mu kai daidai Allah subhanahu wa ta'ala tara mu cikin ladan wanda ke da kuskure ne. Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.